coach din kungiyar kwallon kafa na ƴan ƙasa da shekaru 17 wato Golden Eagles Emmanuel Amuniki ya ce ashe suke su tunkari Brazil a wasan quarter final a cigaba da gasar cin kofin duniya na ƴan ƙasa da shekaru 17 da ake gudanarwa yanzu haka a ƙasar Chile. A jiya dai ƴan Golden Eagles din sun lalasa ƙasar Australia da ci 6 da nema a wasan da suka buga wanda ya ba su nasarar shiga zagayen quarter final. Amuniki ya ce mun san cewa kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Australia suna da kyau saboda cikin rukunin waɗanda suka samu kansu kafin su yi nasarar samun shiga gasar ba kan wallasa bane, amma ƴan wasan Najeriya sun taka musu laida kuma sun nuna musu bajinta. Victor Osimhen ɗan kungiyar ya ce za su yi wasa na haɗin kai domin su yi nasarar doke Brazil. Ya ce ko da yake ita ma kanta Brazil ɗin ba aljihun baya bace a fagen taka leda. Tun farko Brazil ta doke New Zealand da ci 1-0 a karawar da suka yi karo na 2.